hadakar kungiyoyin kare haƙƙin bani adama da kuma infafutuka wanda masu ka hada da nan Center for Human and People Rights Advocacy da kuma Taraba Concerned Citizens Forum sun kai ziyara gani da ido a yankin Mambila biyo bayan sabbin korafe-korafen da ake samu a yanzu kuma gana wasu da manema labarai shugabannin kungiyoyin biyu sun yi zargin shakulatin bangaro ko da yake gwamnatin jihar ta kuma musanta wannan batu barista Yambe Mustapha wanda ma ke cikin shugabannin kungiyoyin kare haƙƙin bani adama ya kuma bayyana abin da suka bankado
ainihin jami'anmu sun je kan tsaunin Mambila sun yi bincike mai yawa kuma sun dawo mana da rahotanni daban-daban cikin bidiyo da kuma ainihin rediyo da kuma cds daban-daban da hotuna kuma lallai rahotannin nan masu tsoratarwa ne na kwarai akwai rashin kayan tallafi da agaji sannan bayan wannan akwai rashin samun jinya ma da yake damunsu a cikin asibitocin da ke tsaunin da Mambila da ma karamar hukumar sardauna din gaba ɗayanta abu yadda ko muka gane da wannan shi ne sun ja bitse musu aiki ba za a gansu ba ko likita ba zai gansu ba don su muna da abubuwa kamar haka wanda muke gani ya zama dole a musu ko kuma suna buƙatar a yi musu kai musu kayan tallafin nan cikin gaggawa don suna da buƙatarsa don zai agaza musu matuƙa sannan kuma a kai musu likitoci da magunguna daban-daban na irin kama daga ciwon
yayin da waɗannan impact da kama ke kokawa ita ko gwamnatin jihar Taraba ta bakin kwamishinan yaɗa labaran ta Honorable Anthony Damburan ta kuma musanta zargin cewa ba a kulawa da ƴan gudun hijira rikicin Mambilan
wanda yake wai ba tura wani ɗauke ko ba gwamnati ba ta tura da wanda wannan abin ya shafa ba to wannan mutumin baya tsoron Allah kuma wanda baya tsoron Allah ban san ko wani sun zaba shi ba abin baya mana daji ya za a yi al'ummanmu mutanen da suka zabe mu mutanen da Allah ya ba da amanar su a hannun gwamnatin jihar Taraba a ce wani abu ya faru da su haka ana ta yawo ana ta kariya
to sai dai kuma yayin da ma wannan ke faruwa kuma al'ummi yake kokari da ibi da su ma suka shafa ma da tashi-tashin hankula a kullancin jihar Taraban sun ma buƙaci gwamnatin gasar ne da su ma fa a tuna da su game da halin da suke ciki a yanzu.
Da Alhaji Ali Shehu Bukari ko mu abin ya tsaye mana kai saboda mun ga irin wannan abu ya faru tsakanin waɗansu da abokanan zamansu a nan Najeriya amma mun ga an ɗauki mataki a kai wanda aka ɗauki mataki na taimaka musu saboda a samu su koma mahallansu mun kuma yana da ya faru da mu ba wanda ya mana wannan abu ya shafi cikin baƙin ciki kwarai da gaske sai muna ganin kamar mu ba arewa muke gane ko yaya ba mu sani ba.
Jihar Taraba jiha ce ma da ke da yawan ƙabilu wanda kuma ta sha ma fama da tashi-tashi hankula batun da kuma masana ma ke kiran ne da aka yi zuciya nesa Ibrahim Abdulaziz sashen Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.